Kungiyar International Rescue Committee na ma cikin kungiyoyin ƙasa da ƙasa da ke taimaka wa waɗanda rikicin Boko Haram ke shafa a Najeriya, wanda don haka nema kungiyar ta saba laya ci gaba da ba da tallafin da take yi da take jawabi yayin ziyarar gani da ido a jihar Adamawa. Director kungiyar a Najeriya Sera Ndukumana ta ce baya ga jihar Adamawa, kungiyar na ba da irin wannan tallafi a jihohin Borno da Yobe da su ma ke fama da matsalar ta Boko Haram.
Since October expanded into Borno State where we're now working in two LGAs essentially in Maiduguri City.
A cewar director kungiyar mu ta ce tana kuma ce da ke aiki a wasu kasashe wajen tada koma da al'ummomin da balawoyi da kuma tashin hankula ke shafa. A don haka ne muka zo Najeriya, inda ma muka fara da jihar Yobe kafin nan jihar Adamawa, kuma yanzu ma za mu mai da hankali wajen tada koma da al'ummomin da ke komawa yankunan su da kwato, musamman arewacin wannan jihar kamar yankin Michika da Madagali, kuma dole ne a haɗa hannu a wannan yunkuri, a cewar jami'ar kungiyar. Tun farko da yake tabbatar da wagar ta kungiyar ta IRC, gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrila ya koyi ba ne da irin taimakon da irin waɗannan kungiyoyi ke badawa ga al'ummomin da rikicin Boko Haram ya shafa.
We also would like to appreciate you before you even do something on that, but I'm sure you also come on board.
To sai dai kuma wannan mako na zuwa ne, yayin da ma gwamnatin kasar Kamaru ke harama sake izakiyar 'yan Najeriya da ke gudun hijira a kasar kusan 56,000 kuma za su komo ne ta jihar Adamawa. To kowane irin tanadi ne gwamnatin jihar ke yi game da kurarar waɗannan 'yan gudun hijira a yanzu, wannan ko ita ce tambayar da ne wa gwamnan jihar yayin wannan ziyara ta kungiyar ba da tallafin.
Mu a state hakika bamu da karfin daukan waɗannan mutane, amma yanzu dai wanda na nada deputy governor ina shine chairman na waɗannan IDPs, already mun riga mun samu wajen da za su zauna, kuma muna jira nema za su kawo mana tent da za mu fara daurawa, amma mutane 56,000 gari ne ga baki daya.
To sai dai kuma na ta bangaren gwamnatin Najeriya ta ce tana masane da halin da 'yan gudun hijira ke ciki a yanzu, kuma kamar yadda hadimin shugaban kasar ta fuskacin tsare-tsare Honar Bue bayan Bafatalu ya bayyana kuma matakan da aka dauka.
Akwai hukuma da take da nauyin kula da wannan, wanda kuma suna a shirye tun da dadewa, suna da labarin kuma suna shirye za su karbi mutanen nan, sannan kuma kowanne ne za a maida shi a jihar sa, a maida su jihohin su kamar yadda ayata na da.
Kuma tanadi kuke yi?
Eh, to kamar yadda na gaya ma akwai hukumomi waɗanda suke kula da wannan, kamar kana sane da nema akwai kuwa ita ne take da haƙƙin kula da dukkan waɗannan mutanen da za a ma dawo da su daga ƙasar Kamaru, wanda kuma kwanakin ba da Red Cross da nema kunga rawan gani da suka taka lokacin da aka maida wayannan na farko, kuma haka ma suna shirye su karbi mutane.
Honar Bue bayan Bafatalu kenan da ke zama hadimin shugaban Najeriya kan harkokin tsare-tsare. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.